Wata sanarwa da hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta aika mana a daren jiya ta ce rundunar ta caske manyan waɗanda ake zargi da kisa kai harin da ya halaka mutane da dama a jihar Zamfara. Waɗanda 'yan sandan suka kame su ne Halilu Garba da aka fi sani da Mabushi mai shekaru 45, Zubairu Marafa da ake kira Wakili dan shekaru 45 shi ma, sai kuma Nafi'u Badamasi da ake kira Zakiru dan shekaru 40. Sanarwar mai dauke da sanya hannun kakakin hedikwatar 'yan sandan Najeriya CSP Jima Moshut ta ce waɗannan mutane suna bada muhimman bayanai sosai akan yadda aka tafka wannan aika-aika a cikin binciken da ake gudanarwa a halin yanzu. Wannan kamu na zuwa ne kwana ɗaya bayan da shugaban 'yan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Idris ya ziyarci jihar ta Zamfara. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.